أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau Litinin 24 da watan Ramadan shekara ta 1443 Hijiriyya wanda ya zo daidai da 25 ga watan 4 shekara ta 2022 Miladiyya zan mu ci gaba cikin karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin Kitabus Salah zan mu tashi babi na 22 babu salatu alal firashi Al-Imam Al-Bukhari yake cewa babu salatu alal firashi baban bayanin sallah akan shinhuda sallah a bisa shinhuda yace wa salla Anas ala firashihi Anas yayi sallah a bisa shinhuda shi wa qala Anas Anas yake cewa kunna nusalli ma annabi mun kasance muna sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yasjudu ahaduna ala saubihi sai dayan mu yayi sujada a bisa tuhashi wannan asar kin na cewa Anas yayi sallah wa salla Anas ala firashihi al-Imam Ibn Abi Shayba da Sa'id Ibn Mansur sun kawo shi da sanadin shi dukkan su daga Ibn Mubarak daga Humayd Humayd yake cewa kana Anas misalli ala firashihi haka sai kawo shi da sanadin shi sararde kuma yake nunin halaccin haka hadisi na 382 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Isma'il قال حدثني مالك عن نذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت عائشه ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم take cewa kuntu anamu bayna yadayi rasulullah صلى الله عليه وسلم na kasance ina barci gaban annabi صلى الله عليه وسلم wa rijlaya fi qiblatihi qahwa na suna wajen alqiblar shi suna wajen da yake sujada fa iza sajada ga mazani idan yayi sujada sai tunkude ni faqabatu rijlaya sai nannade qahwa na fa iza qama idan ya tashi basattu huma sai in shinhuda su abin da ya kawo wannan saboda kuncin gurin qala take cewa wal biyuti yawma idza laysa fiha masabi dakuna a ran nan ba su da hutula ma'ana babu hutula balle ta ga annabi alayhi salatu wassalam zai zo sujada ta nade kawahuwanta shi yasa hasai ta ji ya taba tar da in su ta gushe kawahuwanta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin wannan littafi mai albarka gurare 13 wannan shine guri na harko fadata da take cewa dakunan babu ta babu hutulu a ran nan wannan lokacin dakunan su babu hutulu ka annaha aradat bi itizaru an nawmiha an tilka sifa kama tana bada uzuri ne gami da barcin ta da take a wannan sifa ibnu battal yake cewa fihi isharun bi annahum saru ba'da zalika yastasbihun akwai nuni akan cewa bayan wannan kuma daga baya sun samu hutulu suna amfani da su munasaba wannan hadisin ga tarjuma baban shine kuntu anamu ta tabbatar da cikin hadisin wannan allazi ilahi bi annahu kana ala firashi ahlihi ya kasance barcin wannan a cikin shinhuda ne shinhuda ta iyalan shi annabi alaihi salatu wassalam kenan ya nuna yana busa shinhuda shine yake yin sallah shine wajhul munasaba hadisi na 383 haddathana yahya ibn bukair qala haddathana laysa an uqailu an ibn shihab qala akhbarani urwa ya bani labari anna aisha akhbarathu aisha ta bashi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ya kasance yana sallah wa hiya bainahu wa bainal qibla ita tana tsakanin shi da al qibla ita aisha ala firashi ahlihi akan shinhuda yallan shi shinhuda aisha in kenan e itiradul janaza bujarawa ta janaiza kamar yadda kwancin da tayi kamar yadda mutun yi ana ma sallar janaiza ga wannan sallah kenan tana gaban annabi alaihi salatu wassalam wal muradu annaha takunu na'ima bayna yadayhi al imam ibn hajar yace abin ne take nihi ita ta kasance tana barci a gaban annabi alaihi salatu wassalam min jihati yaminihi ila jihati shimalihi tahi yawa gami da bangare damar shi tahi ba da karhinta wajen bangaren damar shi kamar yadda sallar janaiza haka nan take kasancewa hadisi na 300 da wannan hadisin shi ya kara huddo mahallin shahirin kirara gami da hadisin da ya wuce wancan da shi da wannan duka ma'ana dai suke dauke da ita bukhari ya kawo wancan arihe nan kuma ya kawo shi kirara da mahallin shahid a waje shine ubayd ala firashi ahlihi abu sashin huda iyalan shi ya nuna halacin yin sallah busashin huda hadisi na 384 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن يزيد عن عراق عن أروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلاة أمنشن الله كان يسلي كسنشينا شطلة وعائشة مترد بين هو وبين الكبلة عائشة تابو جروس أكانش على الكبلة على الفراش الذي ينامان عليه بسا كنشن هو الدسكي قوانا أكانشن kenan wannan kuma ya ƙara huddu kyararama abinda can baya Aisha take ni tunda cinca ta yi akan shin huda iyalan shi wani iyalan nashi kuma wannan nabi sai ya ƙara bayyana cewa shin huda tata da tashi annabi alaihi salatu wasalam ba wata maccen daban ba al imam ibnu hajar yake cewa a cikin wannan hadisin anna salata ila na'im la tukra salla a wajen wanda yake mai barci ba a karhanta ta ba mutun yana barci kai kuma sakana yin sallaka a wajen shi ba karhanta ba wa kadwar da ta hadisin da'ifa fi nahyi an zalik hadisai da dama sun zo masu rauni ne amma wanda suke hani akan haka cewa kada mutun ya sa wani mutun gaba yana yin sallah shi kuma yana gaban shi wannan hadisin ya abun gikin su ya ci karo da su kuma gashi a cikin aljami'u sahih wa hiya mahmulatu in sabata alama iza sala shughul fikr bihi yace koda sun inganta sai dai mu dauke su a matsayin cewa idan zasu shagaltar da zai shagaltar da mai sallah wannan kuma makaruhi ne dan saboda duk abin da zai shagaltar da mai sallah an san cewa ana so a sallah shi ya kauce mishi to mai barcin ko kuma wanda yake gaban naka idan ya kasance zai shagaltar da kai ya dauke maka hankali kana cikin sallah to wannan sai zama na makaruhi ne an hiso ka kauce gami da gare shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya tabbatar mana da halaccin yin sallah akan shin huda hadisi na 20 da kuran nan gurin mutun zai ga cewa ko da mako matala ce wanda kake bisa inde ba najasa gare ta ba sai ka hau gusun ta kai sallarka matukar ba ta kasance ba tana da najasa ko matala ko tabarma ko tafi duka wani abin da ya kasance mai tsarki ne duk malamai suna cewa yi a kasa shi yahi amma zancan halacci dukan su ya halitta babu na 23 dan ga annabi alaihi salatu wassalam yana yi babu sujudu ala sawfi fi shiddatil harri baban da ke bayanin sujada a bisa tuha in lokacin tsananin zahi yayi at-taqayyidu bi shiddatil harri lil muhafaza ala labzil hadis wa illa fa huwa fil bard kazalik abinda yasa bukhari yake cewa dan saboda tsananin zahi ba ana nihin sai cikin tsananin zahin bane zaka yi sujada a bisa tuhakka ko da tsananin sanhi ne ma ana kana iya yi bisa tuhakka amma bukhari ya kiyaye ne dan saboda lafazin hadisin haka yazo da shi yake so ya kiyaye kullu tarjaman ma ta kasance da lafazin hadisin sun zo daya hadisi na 385 haddathana abu al-walid hisham ibn abd al-malik qala haddathana bishr ibn al-mufaddal qala haddathani galib al-qattan an bakr ibn abdullah an anas ibn malik qala yake cewa kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fayada'u ahaduna darfa sawbi min shiddatil harri fi makani sujud sai dayan miya azage hin tuhashi a gurin sujada shi dan saboda tsananin zahi min shiddatil har dan saboda tsananin zahi kamar zahi irin na wannan lokacin ka zo masallaci baka samu ba cikin inuwa baka samu ba shin huda a kasa ne zaka yi to in ka je sujada maimakin ka kai goshinka bisa kasa ba zaka samu nutsuwa ba sai ka shin huda wani gehen rigarka ko wata babbar rigarka shin huda kai sujada busanta shine yace a zamanin annabi alaihi salatu wassalam Anas yace haka nan muke yi wa fi hadhal hadis al-imam yake cewa cikin wannan hadisin akwai halaccin yin amfani da tuha haka nan wani tama ga abinda zai shiga tsakanin masallaci da kasa dan saboda tsananin zahi ko saboda tsananin sanhi kuma cikin shi akwai nuni zuwa ga cewa sujada akan kasa shine asali sujada akan kasa shine asali me yasa dan saboda shin huda su sun huda tuha gashi yace sai lokacin tsananin zahi kene ya nuna cewa shin huda wata tuha ayi sujada a bisanta wani abu ne da ya gito yasa haka nan kin amma a asali a kasa suke sujada yace wastadalla bihi ala jawazi ila ijazatu sujudu ala sawbil muttasil bil musalli malamai sun yi dalili da wannan hadisin akan cewa ya halitta mutun yayi sujada akan tuhar da take tare da shi tuhar da yana jikinta nawawi yake cewa wannan ita ce magana abu hanifa da jumhurin malamai gabaki dayan su amma shafi'i ya dauki hadisin nan akan cewa tuhar da suke nihi tuha ce wadda ta kasance ba tare take da masallacin ba ba a jikin masallacin take ba wata tuha ce daban amma maganar jumhur ita ce ta fi karhi kamar da al-Imam Ibn Hajar ya yi nuni akai akwai fa'idodi da dama cikin hadisin wa fihi jawazul amalul qalil fi salah a cikin shi akwai halaccin yin aiki dan kadan cikin sallah wa mura'atul khushu'i fiha da kiyaye tsoron Allah a ciki لأن ظاهر أن سنيهم ذلك لإزالة التشويش سبب دابن دي ساسكي وانا dan saboda kada tsananin zahiranan nan yasa su tashwishi su kasa samun nutsuwa a cikin sallar sai suke shinhuda wani abu wanda zai su yi sujada a busa wanda zai rage musu zahiranan nan wanda ba za su zai su yi sujada a cikin nutsuwa wa fihi taqdimu zuhur fi awwal alwaqt a cikin shi akwai gabatar da azhar cikin lokacin wajenta cikin lokacinta na farko hadisan da suka zo suke umarni da cewa al ibrad kamar yadda zai su zo suna cin karo da wannan wanda yake cewa ibradi taqayyim ibradi abrudu bis salaf inna shiddatal harami fa jahannam shine yake ne ku zassa ku sa salla azhar ku barta har rana tayi sanhi kenan wannan hadisin ya ci karo da wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a wancan hadisin ya ce idan rana tayi tsananin zahi a bari salla azhar sai rana ta dan yi sanhi zahin ta ya kare to kuma nan gasirin saboda tsananin zahin har ma wannan suke ta har ma sun huda tuha suke to wanda suka ce ibradi rukhsa ne babu iskali dan rukhsa da ma ruko ga yin ta ba wajibi bane wanda kuma yace sunna ne in ma yace taqdimi shine wanda aka ambata shine rukhsa ko kuma su ce mansuhi ne da hadisin ibradi to da yana cikin muftalifu alhadis wanda bayanin shi yana da yawa babu na gaba babu salati fi ni'al baban salla cikin takalma yin salla da takalmi باب حديث نقلي أكو لتمانين دشدة حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعوبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك يأتي ناتم بأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه شن النبي صلى الله عليه وسلم يأكسن تينا صلى تكين تاكل منشي قال نعم سيتي حديث الإمام البخاري يهدو شغولي بيرك ونشين غولي نهاركو anan gurin da yake cewa yana salla cikin takalman shi al-Imam Ibn Battal babban malamin Malikiya mai sharhin Sahih al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa huwa mahmurun azal malami kun fihi ma najasa ana daukan hadisin nan idan ya kasance takalman babu najasa dan annabi wani lokaci yayi salla da takalman sai ya cire takalman shi sahabbai suka cire ana gama sai ya ce me yasa kuka hudda takalman ku suka ce dan mun gani kai ma ka cire sai ya ce ni Jibril ya bani labarin cewa da kai najasa cikin shi yana inda najasa ba za a yi ba summa hiya min ar-rukhas kuma yana daga cikin rukhsa rangume ne ba wai sunna bace ko kuma umarni ne a yana daga cikin rukhsa ne ibnu daqiqil eid yake cewa la min al-mustahabbat ba ma mustahabi bane rukhsa ne li anna zalika la yadkhulu fil ma'na al-matlub min as-salah dan sallar da takalim ba zai kasance ba cikin abun nema daga cikin sallah duk ya kasance takalmi yana daga cikin ado yana daga cikin abun kawa amma kasancewar shi yana gamuwa da ƙasa ko da yaushe najasa tana yawan haduwa da shi sai wannan ya rage mishi daga matsayin musta'aduke shi mustahabbi sai aka doke shi a matsayin rukhsa ne idan maslaha guda biyu ta ci karo da juna sai a kiyaye masai a gabatar da wadda tahi li annaha min babi dafil mafsada dan sab mafasir tun kude mafasir ne kenan wanda ya kasance takalmin shi da kazamta ne da datti wannan ba zai shiga bai sallah da shi wal ukhra min babi jalbul masali qala yake cewa illa an yurda dalilun bi ilhaqihi bima yatahammalu fa yarju ilayhi wa taraka zahaza an-nazar ibn al-mulaqin yana bayani akan cewa rukhsa ce ba mustahabbi bane dan saboda wani dalilin wannan hadisin sai ka ji yana cewa yin sallah cikin takalmi sunna ne ba sunna bane ko mustahabbi ne kai ba zancan rukhsa ne rukhsa ruko ne da rukhsa bai ma kai mustahabbi ba Abu Dawud ya rawato daga hadisin Shaddad marfu yake cewa khaliful yahudu fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim idan ya inganta wannan shi yasa a dauke shi wanda suka dauke shi matsayin mustahabbi sai hujjar shi ne wannan hadisin sai kasance mustahabbi ne ta wannan ga wanda yayi niyyar cewa saba ma yahudawa da nasaru dan saboda su ba su salla da takalman su ya zo cikin salla cikin takalma suna daga cikin abun kawa da aka yi umarni da shi cikin aya hadisi ne da ifi mai tsanani wanda ibnu adi ya kawo shi cikin al-kamil haka nan ibnu murdawahi cikin tafsiri daga hadisin abi huraira da al-imamul aqili cikin hadisin anas a takaice dai kuma malamai sun yi bayanin kasancewar wancan lokaci gurin su ya kasance masallatan su babu tafi ne babu tabarma babu shinhuda a ƙasa ne ta matsawan gakin su yake shi yasa suke buƙatuwar sai sun shiga da takalman su amma yanzu da takal da tafet da abun nan an sa wanda ya mahi takalmin naka ya hi takalmin naka kyau ba zaka shiga ka taka shi ba da abun nan abubuwa alhukumi yaduru ma illati wujudan wa adam kamar hukuncin yin tohi ne a cikin masallaci a wancan lokacin an ce duk wanda ya tohi ya zo mishi ko yayi a jikin tohon shi ko kuma yayi a hagumkin shi ta karkashin kasa shi ya toha majinin shi to kenan wancan lokacin ta kasa ce suke sallah a busanta yanzu ba ka toha ba a cikin busa tafi wannan sai zama ƙara kazamta ne ma alhali su wancan lokacin kana gama dokewa kasan ne zakai ka huta waje ka zubda ta to yanzu kuma in ka zuba a busa tafi kan ka wanke ma ka jaru ma kanka aikin da baka ma zuba ba shi yake babu na gaba babu salati fil khifaf baban dake bayanin sallah cikin khufuna hadisi na 387 haddathana adam haddathana shu'ba an al-a'mash qala sami'tu ibrahim yuhaddis naji ibrahim yana bada hadisi an hammam ibn al-haris daga hammam ibn al-haris qala yake cewa ra'aytu jarir ibn abdullah bala naga jarir dan abdullah yayi bawali summa tawadda'a sannan ya arwala wa masaha ala khufaihi yayi shahwa akan hufin shi guda biyu summa qama fa salla sannan yayi tsaye sallah fa su'ila sai aka tambaye shi fa qala yake cewa ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a misla hadha naga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aikata irin haka da nayi qala ibrahim ibrahim yake cewa fa kana yu'jibuhum sai kasance wannan abun yana burge su li anna jariran kana min akhir man aslama jarir yana daga cikin karshen wanda suka musulunta wa zai mana bayanin me ake nihi da wannan ibarat abun yana burge su shahwa akan hufi jarir ya rawaito ta kuma dan saboda yana karshen wanda suka yana cikin wanda suka musulunta karshe ta wace fuska ce abun yake burge su yawa kenan kawai suna nihin cewa hukuncin shahwa akan hufi ba mansuhi bane babu abin da ya shahe shi da a ce yana cikin wanda suka musulunta can haru-haru can harko-harko sai a ce tana yiwa tun can harko ne aka yi abin kuma daga baya an shahe shi to asali shi jarir yana cikin karshe-karshen musulunta kenan yake nuna hukuncin har musulunci ya tabbata ma hukuncin yana nan ba hukunci bane wanda aka shahe shi shine ta huskar abin da yake ba su yake burge su hadisi na 388 haddathana ishaq ibn nasr haddathana abu usama an al-a'mash an muslim an masruk an al-mughira ibn shu'ba qala yake cewa wada'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama annabi mai tsira da amincin Allah arwalla fa masaha ala khufaihi yayi shahwa akan hufin shi guda biyu wa salla sai yayi salla dukkan su wannan hadisan sun gabata ina ga ko kuma a cikin sunan Abi Dawud ne muka yi bayanin shahwa akan hufi masruq ai shine na tafsiri masruq ibn al-ajda babu na 26 babun izalimi tim masujud baban dake bayanin idan mutum bai cika sujjada shi ba al-imam yake cewa akhbarana sa'd ibn muhammad akhbarana mahdi an wasil an abi wa'il an huzaifa ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu yaga wannan mutum bai cika ruku'in shi wala sujudahu haka nan bai cika sujjada shi cikin sallah falan ma qada salatahu yayin da ya gama sallar shi qala lahu huzaifa sai huzaifa ibn al-yaman yake ce mishi ma sallaita ba kai sallah ba qala sai ce wa asabahu ina zatan shi qala yana ce mishi ne law mutta ala ghairi sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka mutu akan sunna ba ta annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam me yasa da saboda sallar ka ba cika ta ba kake babu sallah babu magana addini duk wanda ya kasance sallar shi kotan kurciya ce bubbugawa ne yake to ba sunan shi masallaci ba a wajen Allah kamar yadda Huzaifa yake hodi ana dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Huzaifa kuma yana da dalili sun ga annabi alaihi salatu wassalam ya ga wanda yazo khallad yazo yayi sallah haso nawa annabi yana ce mishi koma ka sake sallah kai ba kai sallah ba kenan yake nuna mishi cewa ba tayi ba da ya ci gaba da yi ya zamana har haka nan har ya mutu zai zamana ba masallaci wannan ba karamin hatsari bane ga masallaci wanda kamar annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wajibi ne wajen sallah mu kiyaye bubbugawa da kokarin bari mu gaugawa mu huta mu yi mu sauke mu huta dole a tsaya sallah a cika ruku in ta a cika sujjada ta a cika arkanin in ta ayi ta cikin nutsuwa ba bubbugawa ba dan mutum sai ya garaje ya ci gaba da irin wannan sallar ya mutu kuma a sashi layin ba masallata ba wanda kuma wannan ba mu ba ma kyakkyawan makoma ba za a samu dan saboda ba musulmi bane hadisi na babe na 27 babun yubdi da ba'ihi o yajafi fi sujud baban dake bayanin mutun ya nisantar da hakurkurin shi kuma ya nisanta a cikin sujada. Idan mutun ya kasance cikin sujada kada ya rika zuwa haka abun nan, ya rika bude jikin shi haka kamar yadda mai iziya ma yi bayani haka mai risala. To ga hujjojin sa nan. Ba hadisi na 319 akhbarana ya Yahya ibn Bukair haddathana Bakar ibn Mudhar an Ja'far an ibn Hurmuz ana Abdullah ibn Malik ibn Buhaina anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu mai tsira da amincin Allah kana iza salla ya kasance idan yayi salla farraja bayna yadayhi yana budewa tsakanin hannuwan shi hatta ya budu baya da ibdaihi sai hasken kyallin hata wannan hama tashi ya fara bayyana wa qala lais lais yake cewa haddathani Ja'far ibn Rabi'a nahawahu Ja'far ibn Rabi'a ya bani hadisi irin wannan kenan wannan yake nuna mana siffar sallar annabi alaihi salatu wasalam shi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli sai da hun ya kasance cikin mamune mutum bai da damar da zai haka nan kin annabi alaihi salatu wasalam saboda shi liman ne ba wanda yake kusa da shi da zai hana kenan mutum yana da dama da guri isasshe ba cikin jam'u bane in cikin jam'u ne in ka bude haka zaka cutar da wani bakai ba amma in akwai guri da akwai dama sallah mutum ba zai kasance ba ya kune ya game jikin shi ana so ya bude jikin shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai ya wannan babu ya kare al-imam yake cewa istamala abwab sutratul awra ma qablaha min ibtida'i fardhi salati min al-ahadith al-marfu'a ala 39 hadisan baban gaba dai babu satrul awra da abin da ke gabanin shi daga harkon kitabus salat zawa nan gurin ya tattaro dan saboda za a shiga ba sabon babu mai zaman kanshi dan saboda kitabus salat a cikin al-jami'us sahih duniya ce guda kahin a huta gare shi ana jima a cikin shi ma ake abwab kala kala babu kaza ba abwab kaza abwab kaza to abwab sutura da abin da ya shahi ta na farar ta salla an kare shi shine al-imam ibn hajar yake yin talkhisin abin da ya kusuka kumsa na hadisi sun kumshi hadisi 39 fa in hadafta ilayya hadisi tarjamataini da mazkurataini sara ahadan wa 40 idan ka kara hadisi guda biyu wanda aka yi tarjama da su sai zaman hadisi 41 ya kawo al-mukarrar minha fiha wa minha ma taqaddama 15 hadisan abu hadisan da suka gabata a cikin nabsun kitab in kitabus sala ko kuma can bayan littafin daga harkon littafin hazawa nan hadisi 15 suka maimaita a cikin su kuma akwai muallaqat guda 14 idan aka gama musu da muallaqat wanda aka yi tarjama gare su sai su zamana biyu sai su zamana guda 15 ashara minha wa hada ashara mukarrara guda 10 ko kuma guda 11 mukarrar ne wanda an maimaita su ne guda 4 kuma ba a samun su sai muallaqai shine hadisi Salamata ibn al-Aqwa wanda yake cewa zurruhu walau bi shauka ya dar mai tsatsan shi ya dar mai abun ga yin shi koda da kaya ne ko a hadisi ibn Abbas da hadisan ibn Abbas da Jarhad da ibn Jahash cikin Asha'anin al-Fakhiz Muslim ya dace ya huddo su suma wannan hadisan gabaki daya da Bukhari ya huddo a wannan baban sai hadisi guda 4 kawai shine hadisin kiramu Aisha bargon Aisha da hadisin Ikrama daga Abi Huraira cikin umarnin a saba gehen tuha wa khalif baina tarafai hadi wada cikin sha'anin tuha wa fihi min al-asar al-marfu'a mawqufa a cikin shi akwai hadisai wanda suke mawqufai ne guda 11 dukkan su muallaqai ne sai asar na ibnu na Umar wanda yake cewa ya wasallahu alaikum wa wasi'u ala anfusikum dan shi ya kawo shi a matsayin sadaddi mausul ne ba muallaq ba wannan shine raukana abin da ya kasance cikin wannan baba sai kuma sabon babi abwab istiqbalul qibla wa ma yatba'uha min adabil masajid babubbuka da suka shahi fuskantar alqibla da abin da ke biye da ita na dubban masallatai babi na harko cikin shi babu fadl istiqbalul qibla baban da ke bayanin farala fuskanta alqibla yastaqbilu bi atrafi rijlaihi alqibla fuskanci alqibla hatta da yatsin kafahuwan shi hatta da yatsin kafahuwan shi fuskanci alqibla da su ma'ana a cikin sallah kuma a cikin sallah kada mutun ya taho yana kafahuwan shi wata tayi haka ko kuma wasu sun yi haka yadda kai ka kalli alqibla to kafahuwan kama haka ake so sak su kalli alqibla yadda in kai kai haka na kusa da kai yayi haka na kusa da shi yayi haka sahu zai kasance ba a samu tangarda ba a cikin shi qalahu abu humaydu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam abu humaydi shi ya hadu wannan magana yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu humaydi sa'idi ma'ana cikin siffar sarral annabi alaihi salatu wasallam da ya kama dan abu humaydi yana cikin wanda suka kawo siffofin sallar annabi alaihi salatu wasallam to shi ya fada yake cewa yastaqbilu bi atrafi rijlaihi alqibla yana fuskantar alqibla hatta da yatsin kafahuwan shi hadisi na 319 حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك قال yake cewa qala rasulullah صلى الله عليه وسلم manzan Allah صلى الله عليه وسلم yake cewa man salla salatana duk wanda ya salla irin salla tamu wasta qabala qiblatana ya fuskanci alqiblan mu wa akala zabihatana kuma yace abun yankan mu musulmi fa zalikal muslim wannan shine musulmi allazi lahu zimmatu llahi wa zimmatu rasulihi wanda yana da alqawali na Allah da alqawali na manzan shi fala tukhfiru llaha fi zimmatihi kada ku warware ma Allah cikin alqawalin shi ma'ana la tugduru kada ku yaudara ana cewa akhbara ful akhbartu fulan in ka yaudara mutum a cikin wannan hadisin ta'zimu sha'an alqibla akwai girmama sha'anin alqibla wa zikru al-istiqbal ba'da as-salah da kuma ambatan fuskantar al-qibla bayan mutun yayi sallah litanwihi biha dan sabadda fadakarwa gare ta wa illa fa huwa dakhilun fi salati likawnihi min shurutiha yana daga cikin sallah da sabadan cikin shartan sallah fuskanta al-qibla wa fihi anna umurun nas mahmulatun ala zahir daga cikin mun fahimci cewa lamurran mutane ana daukan su akan zahiri faman azhara shi'ar ad-din duk wanda ya bayyana alamu na addini ujirat alaihi ahkamu ahlihi sai a gudamar shi da hukunce-hukunce na musulmai malamin zahar khilafu zalika minhu matkar ba a samu sabanin haka ba a tattare da shi za a yi aiki da abun nan abin da yake zahiri wallahu ya tawalla sarair sirri kuma wannan sanin shi sai Allah amma mutun za a yi mishi amfani da abin da ya bayyana na zahiri babu hadisi na gaba hadisi na 392 حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال yake cewa qala rasulullah صلى الله عليه وسلم annabi صلى الله عليه وسلم yake cewa umirtu an uqatil an-nas an umarce ni in yaki mutane nan yana nihin kahurai hatta yaqulu la ilaha illa allah har sai sun ce babu abun bauta da gaskiya sai allah fa iza qaluha idan suka fade tawassalu salatana wa sallu salatana suka yi sallah ilan sallah tamu wastaqbalu qiblatana suka fuskanci alqiblan mu wa zabahu zabihatana suka yanka irin tamu faqad harumat alaina dima'uhum haqiqa an haramta musu jininmu wa amwaluhum kuma da dukiyoyin su illa bi haqqi ha sai da haƙinta ma'ana an haramta zubda jinin su da dukiyar su yana daga cikin haƙin su amsar zakka da sauran haƙuƙuwa na musulunci wa hisabuhum ala Allah hisabun su ya tabbata ga Allah wannan hadisi ya gabata cikin kitabul iman hadisi na 393 وقال ابن ابي مريم ابن ابي مريم yake cewa akhbarana yahaya bani labari haddathana humayd haddathana anas anin nabiy alayhi salatu wassalam qala yake cewa qala ali ibn abdullah ali ibn abdullah yake cewa haddathana khalid ibn al-haris khalid ibn al-haris ya bani labari nazir ina litan ina litan kuma ai ga na malam murtala kana duba haka ka rika saurara kamar shin mu'azzin وقال علي بن عبد الله علي بن عبد الله yake cewa haddathana Khalid ibn al-Haris qala haddathana Humayd qala sa'ala Maymun ibn Siyah Anas ibn Malik qala yake cewa ya Aba Hamza ya kai baban Hamza ma yuharrimu damul abdu malahu mi yake haramta jinin bawa kuma da dukiyar shi fa qala sai yake cewa man shahida Allah ilaha illa Allah wanda ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wasta qabala qiblatana ya fuskanci alqiblan mu wa salla salatana yayi salla irin tamu wa akala zabihatana ya ci yankan mu fa huwa al-muslim shi musulmi ne lahu malul muslim ya tabbata gare shi abin da ke kan musulmi wa alaihi ma alal muslim kuma abin da aka kawo na doka ya hau kan shi kamar yadda ya hau kan kowane musulmi idan ya keta doka haka nan na farko lahu malul muslim na alkhairi lahu ma wa alaihi ma alal muslim abin da ke kan musulmi na wani hukunci na wani doka idan ya aikata wani abu babu na gaba babu qiblatu ahlul madina wa ahlus sham wal mashriq baban dake bayanin alqiblan mutanen madina da mutanen sham da kuma mutanen da suke gabas yace laysa fil mashriq wala fil maghrib babu a gabas ko a yamma qiblatun wata alqibla li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la tastaqbil alqibla bi ga'idin aw bawli kada ku fuskanci alqibla da bawli ko da bayan gari walakin sharqu aw gharibu sai dai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma wannan yana magana da mutanen Madina hadisin wannan ya gabata shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a mu'allaq dan ya gabata a can baya ba hadisi na 394 haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan qala haddathana Az-Zuhri an Ata'a ibn Yazid an abi ayub al ansari anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ataitum al ga'id idan kun zo bayan gari fala tastaqbilu al qibla kar ku fuskanci al qibla wala tastabiru haka da ku bata baya walakin sharqu aw garbu sai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma qala abu ayub abu ayub yake cewa faqadimna shama sai muka fuskanto sham fa wajanna marahid sai muka tarra wasu ban dakuna bunyat qibla al ka'aba an gina su wajen ka'aba fanan harifu sai mu karkace wa nastaghfirullah ta'ala sai mu nemi gafara Allah madaukin sarki wannan dan saboda tsantseni ne gare su da kuma kiyayewa in ba nan ba a cikin gari ya gabata cewa a cikin gari malamai sun tahi cewa babu lahi fuskantar ta ko kuma kauce mata hani ya shahi sahara ne kamar da magani a darasin sunan Abi Dawud wannan hadisin ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka babu na 30 babu qaulullah ta'ala baban dake bayanin hadar Allah madaukin sarki wa takhuzu min maqami ibrahim musalla yace al'amru dalun ala alwujub da yake cewa ku riki wajen muqami ibrahim gurin yin sallah kuma umarni na Allah yana nuni akan wajibi sai dai ijma'i ya darmu akan cewa jawazu salati ila jami'i jihatil ka'aba ya halitta yin sallah a cikin kowane bangare na ka'aba akan abin da ya gabata na kebancewa wa hadha bina'un ala anna al murad bi muqami ibrahim al hajar wannan an gina magana akan cewa abinda ake nihi da muqami ibrahim shine dutsi wannan wanda adda kai gurbin kafahun annabi ibrahim wanda ya hau wanda saman mene har yanzu zuwa yanzu mujahid yake cewa al murad bi muqami ibrahim al haram kulluhu abinda ake nihi da muqami ibrahim harami dukkan shi gabaki daya amma magana ta harko cewa inda ibrahim ya azza kafahun shi shine magana mafi inganci dan ya tabbata a hadisin muslim wanda yahudu yake nuna akan hakan al-imam al-azurqi yayi ruwaya cikin littafin shi akhbaru makka da sanadi wanda yake kyakkyawa cewa muqamu ibrahim ya kasance a zamanin annabi alaihi salatu wasalam da abubakar da umar a cikin gurin nan da yake har yanzu a wancan gurin lokacin ma anan yake har sai da wani gudu wani ruwa mamakon ruwa ya zo a halifancin umar fatamalahu wajar bi asfali makka ya dauke wannan makamu ibrahim inda annabi ibrahim ya azza kafahuwan shi sai da aka same shi a can gehen makka aka zo da shi aka darme shi jikin ka'aba aka maido shi sai da umar ya zo fastabata fi amrihi ya nemi tabbatarwa cikin lamarin shi aka tabbatar mishi a gagurin shi inda yake sai ya maida shi a inda yake wa bana haulahu sai ya gini a gehen shi fastaqarra thumma ila al'an sai ya tabbata makamu ibrahim kinna har zuwa yanzu wannan yana daga cikin alkhairai da al'ima wannan Umar gabatar a cikin zamanin shi radiyallahu ta'ala an hadisi na 395 haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan haddathana Amr ibn Dinar qala yake cewa sa'alna ibn Umar mun tambaye Abdullah dan Umar ar-rajulun dafa bil baiti wani mutum ne yayi dawa fi ga Ka'aba li Umar tilan saboda Umara wala mai duf baina safa wal marwa amma bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba aya a timar ata wushin zai ji kema iyalan shi fa qala sai ce qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato fa dafa bil baiti sab'an yayi dawa fi a ka'aba so bakwai wa salla khalfal muqama raka'atayn yayi salla bayan muqama ibrahim raka'a guda biyu wa dafa baina safa wal marwa yayi dawa fi tsakanin safa da marwa wa kad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana ya kasance muku a cikin sha'anin annabi alaihi salatu wassalam akwai kyakkyawan abun koyi kenan nan ya bashi amsa ne da abin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam yace wal mura wal munasibu litarjama min hazal hadis abin da ya dace da tarjamar da Buhari ya kulla cikin baban abin da ya dace da baban yace inda yake cewa wasalla khalfal muqama raka'ataini yayi salla a bayan muqama ibrahim raka'a biyu wanda shi kuma dama baban an kulla shi ne akan haka wa kad yushiru bi hamal al-amri wa takhuzu yana yi wa wani mutum ya dauka akan cewa tunda Allah ya ce wa takhuzu ya dauke shi akan cewa an kebance shi akan raka'a biyu ta dawafi sai dai jama'a da dama sun tayi akan wajibcin yin sallah bayan muqami ibrahim kamar da zai zo lamari ne wanda shahi sha'anin haji wanda a can zan mutar da shi hadisi na gaba yake cewa sa'alna jabir ibn abdullah mun tambaye jabir dan abdullah fa kale yake cewa la ya qarabanna haka dai kusanci mata shi hata ya dufa baina safa wal marwa har sai yayi dawa fi tsakanin safa da marwa kenan wannan ciko ne game da wancan hadisin da ya gabata da al-imam al-bukhari ya kawo wajen bada amsa ga wannan ina ganin zan mu takaita mun zo cikiyar babu kuma da yake cewa raikun sharri ko albarri kuma nan gusun kuma da alimi yawa muke ne sai dai a ce yanzu kalli ga kalli gusum ko ka kalli arewa ba an ce ba sharqu aw gharibi gabas kin su ba ka'aba bace mu kuma nan ita ce ka'aban mu kada kuro ware ma Allah cikin alƙawalin shi ma'ana ka tashi da alƙawarin da ya tashi da ya kiyaye wannan to ya dau alƙawali ne tsakanin shi da Allah to kai dan uwanka musulmi kai kuma kada ka warware wannan alƙawalin kan heshi da sharri kamar yadda ya zo cikin hadisin da ke bayanin cewa wanda ya kiyaye sallar asuba yi sallah ci asuba cikin jami'i to yana cikin zimmar Allah shi ma can yake cewa fala tafkurullah fi zimmati kada ku warware ma Allah alƙawalin shi a cikin hikayat kin mu da muke gani yau zan mu ga isa ta babban malami yau isa ce ta babban qari ina makaranta suke yau hamzatu zayyat ko kuma hamzatu al-kufi Allah mushi rahama hamzatu al-qari cikin malaman da al-imam ibn al-jawzi ya kawo malami na 447 shine al-imam hamzatu zayyat shine Hamzat ibn Habib az-Zayyat al-Qari Abu Umara malamin Kufa maulahum Saduq a cikin ilimin hadisi yana da martaba ta Saduq zahid ne so dewa yana da wahami a cikin sha'anin hadisi yana daga cikin at-tabaqatu as-sabi'a ya rasu Allah ji kanshi a shekara ta 150 kuma an ahe shi ne shekara ta 80 yana daga cikin tabi'ai kuma sanin mu ne cewa yana daga cikin malaman qira'a guda 7 wanda shi kuma ya cikin malamai uku na wannan nagarin Kufa da al-Imam al-Kisa'i da al-Imam Asim da al-Imam Hamzat az-Zayyat dukkan su na garin Kufa ne kamar da al-Imam Shatibi yake cewa bil Kufatul Garra'u minhum salasatun a cikin Kufa wanda take mai haske akwai malamai guda uku bayan ya kawo su zuwa ya kawo Asim ya kawo Hamza na biyu yake cewa wa Hamzat ma azkahu min mutawarrin imamun saburul lil Qur'an murattila روى عنه خلف وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا wannan shine Hamza yana daga cikin malaman Kufa guda uku wanda yake marwayta daga gare shi shine Khalif da Khallad shine zan mu gani Hamza Allah mushi rahama yukna aba umara ana sanya mushi alkunya aba umara rabi'i bitamimi wa kana yajlibu zaita min al-Kufa ila hulwan ya kasance abin da yasa ake ce mushi Hamza az-Zayyat az-Zayyat daga zait ne Hamza mai mai ya kasance yana tsayo mai daga Kufa zuwa Hulwan yana saidawa kuma daga Hulwan sai soyo cuku ya kawo Kufa wal jawz da wannan anana wa kana sahibu Qur'anin wa sunna wa fara'id ya kasance ma'abucin Qur'ani ne da sunna kuma da isanin ilimin gado Abul Munzir ya Alibun Aqila yake cewa kana al-Amash izara a Hamza kada aqbala al-Amash Suleiman al-Amash ya kasance idan ya ga Hamza ya fuskanto sai ya ce mishi ya ce ha zahibrul qur'an wannan ganin qur'ani kenan jarir ibn abdul hamid yake cewa marra bina hamzatu az-zayyat wata ran ya wuce da mu fastasqa fa ataituhu bima sai ya nemi ruwa sai na zo mishi da ruwa ya wuce ishi ruwa yana jin ishi ruwa ya ga wasu mutane yace musu da Allah a taimaka mishi da ruwa fa qala sai yace na kawo mishi ruwan nan ina zawa sai yace anta mai man yahduru na fil qira'a kana daga cikin wanda suke zuwa majalisin mu qira'a ko qultu na'am nace mishi eh haka ne qala sai yace la hajata li mimma ika banu buƙatar ruwanka me yasa ran saboda yana ganin in ya amshi ruwan shi ma ya rage ladan shi dan yana cikin daliban da yake karantar da su alqur'ani shi yasa shadubi yake cewa walaysa ala qur'anihi muta'akkila ba mai ci da qur'anin shi bane dukkan su gabaki da wannan qari'an makaranta ne wanda sun kiyaye aiki da shi kuma sun kasance masu wannan da shi shi yasa al-Imam az-Zahabi aw Ibn al-Jazari a cikin gayatun nihaya fi tabaqatil qurra yake cewa kana imaman hujjatan siqatan sabatun radiyan qayyiman bi kitabillahi ta'ala basiran bil fara'id alimun bil arabiyya hafizun lil hadis abidun khashi zahidan wari'an qanita lillahi ta'ala adimun nazir bayyada kama shi yasa wannan kissa ta shi al-Imam Shatibi yake ce mishi ma azkahu min mutawarrin babu mai tsarki abun mamaki game da tsantsanin shi da gudun duniyar shi matukar ka kasance kana kalkashin daliban da yake koya ma Qur'ani ko ruwa ka bashi bai sharan kai rage ladan shi Khalif ibn Hisham al-Bazzaz yake cewa qala li Sulaim ibn Isa Sulaimu bin Isa yake ce mini dakhaltu ala Hamza bin Habib az-Ziyat dan saboda dakhalu kin shine wanda yake ruwaya Khalif bin Hisham yake ruwaya daga Hamza kin Hamza kuma shi kuma Sulaimu kin da yake cewa Khalif ya amso hadisin wannan kisa da gare shi shi kuma yana daga cikin wanda Imam Shadu yake cewa rawa anhu Sulaimu mutqinan wa muhassila Sulaimu shi kuma ya rawaito daga kenan yana da kowane qari yana da qira'a shi kuma wanda suka amso qira'a su ma suna da yana da masu wanda suka amso ruwaya ko wani rawi yana da mai rawaito wajahin shi guda biyu da gare shi kamar yadda warashi muke da Asbahani da Azraq wanda suke da sabanin hanyoyi to su ma haka ne Sulaimu kin wannan yake cewa na shigo wajen Hamza ibn Habib az-Ziyat fa wajatuhu yamargu khaddaihi fil ard wa yabki sai na tarda shi yana nitsa kudu kukin shi cikin kasa yana kuka fa qultu sai na ce mishi a'izakallahu abillahi ina neman Allah ya kiyaye ka fa qala sai ya ce mishi limasta azatam yasa kake neman tsari ga Allah yace ra'aytul bariha fi manamika annal qiyamati qad qamat da ya tardo malamin nashi Hamza az-Ziyat yana kuka yana durme jikin shi ga kasa ya tambaye shi ya akai yara tace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace mishi me ya faru yace mishi jiya da dare nayi mahalki kamar kiyama ga ta tashi wa qaddu iya bi qira'il qur'an an karanto duka Allah ya kira dukkan makarantan qur'ani cewa su zo fa kuntu fi man hadara hamza yace ina cikin wanda suka halarto fa sami'tu qa'ilan yaqulu bi kalamin azb sai na ji wani mai hada da wata magana mai dadi yana cewa la yadkhulu alayya illa man amila bil qur'an dukkan ku makaranta yau ba wanda zai shigo cikin makaranta sai wanda ya aiki da qur'ani yace faraja atul qahqara hamza yace ina jin haka sai nayi da baya ina kuma in huta daga cikin tara kenan da yaji ana cewa ma yau duk wanda ya kasance makaranci ne amma kuma makaranci mai aiki da karatun muke bukata sai yaji da baya dan bai sa kanshi ba cikin wa'annan kuma wannan tawadu ne nasu yace ina baya nan fa hata bi bismi sai na ji wani ya kira da sunana yana cewa aina Hamza ibn Habib az-Ziyat ina Hamza ibn Habib az-Ziyat yake fa qultu sai na ce labbaika da'iya Allah karbawa ka ya kai mai kiran Allah fa badarani malakun sai wani mala'ika ya yi gaugawa fa qala suke ce mini qul labbaika allahumma yace ka ce labbaika allahumma ba wai wani mai kiran Allah bane Allah ne yake kira da kanshi fa qultu sai na ce labbaika karbawa ka ya Allah kama kalli kamar yadda wannan mala'ikan yace mini fa adkhalani daran sai ya shigar da ni cikin wani gida aka jani aka ni cikin wani gida fa sami tafiya da jijal qur'ani sai nake jin karagi makaranta suna ta karatun qur'ani fa waqabtu uridu sai na tsaye ina ta makarkita ina jin tsoro sai na ji wani mai hada yana cewa la ba asa alayka babu wani lahi gare ka hamza kar ka ji tsoro irqa wa qara'a fa aratu wajhi yace hauka kai ma ka karanta kamar yadda suke karantawa fa iza ana bi minbar yace ina karkata huskata sai na ga minbari wanda an yi shi min durrin abiyat daga yaqutu wanda yake hori wanda an kewaye shi da yaqutu masara wanda kuma saman su zuburujud ne duka wani nau'i ne na abubuwa masu tsada fa qala li sai aka ce min hau kai ma ka karanta sai na hau ina karanta suratul an'am ina karantawa ban san ba ma ina karanta sai da na kai inda Allah aya ta 60 Allah yake cewa huwal qahiru fawqa ibadi qala li sai yake aka ce min ya hamza alastul qahir fawqa ibadi shin bani bane sama da bayi na fa qultu sai nace bala haka ne ya Allah qala sai yace sadaka ta kai gaskiya ikra ci gaba da karatunka fa qara'atu sai na karanta hatta khatamtu sai da nace qari suratul an'am summa qala li ikra sannan Allah ya ce mini karanta na karanta suratul a'raf sai da na kai karshen ta sai mini nuni fa awma'tu ila al-ard bi sujud na so in je kasa in yi sujada fa qala li sai yace mini hasbuka ma madalatu sujudi ya hamza ya wadatar maka abin da ya gabata hamza kada kai sujada sai yace man aqraka hazihi al-qira'a yace wa karan wa koya maka wannan qira'a hamza qala sai yace Sulaiman ya koya mini malamin shi duk karanci qur'ani wajen shi ne Sulaiman al-A'mash wanda shi ne A'mash din nan da muka wuce wanda in ya ganshi yake ce mishi ha zahibul qur'an wanda malamin shi ne yake gaya mishi haka Sulaiman al-A'mash qala yake ce mishi sadaka ta kai gaskiya haka ne Sulaiman ya karantar da kai man aqra'a Sulaiman kuma wa ya karantar da Sulaiman qultu yahaya sai nace yahaya afada ala yahal yazidi sai bahu qala sai yake ce sadaka yahaya yayi gaskiya man aqra'a yahaya wa karantar da yahaya fa qultu sai nace abi abdurrahman sulami ya karantar da shi qala sai kenan wannan sanadin qira'a shine yake zana ma Allah a cikin kiyama yace Abu Abdurrahman Sulami yayi gaskiya shi kuma wa karantar da shi yace Ibn Ammu Nabiyuka Ali ya karantar da shi kala yace yayi gaskiya shi kuma Ali wa karantar da shi sai yace annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma wa karantar da shi yace Jibril alaihi salatu wassalam yace Jibril ko wa karantar da shi sai nayi shiru sai yace mun Hamza kace ni na karantar da shi yace ya Allah kai ka karantar da shi fa kala sai yake cewa anta qara'ata hu ya Allah kai ka karantar da shi yace Hamza kai gaskiya wa haqqul qur'an la akri manna ahlul qur'an la siyama idza amilu bil qur'an yace ina rantsuwa da haƙin qur'ani yau zan karrama ma'abuta alqur'ani balle ma idan sun yi aiki da qur'ani yau za a san girman da zan musu yace ya Hamza ka sani qur'ani zance na ne wa ma uhibbu ahadan ka uhibbi li ahlil qur'an babu wani wanda nake so a ban duniya sama da san da nake ma yan ma'abuta qur'ani yace ka kusanto ya Hamza sai na kusanta ga Allah madaukin sarki yan matsani zuwa gare shi yake ce mana laisa af'alu bika wa hadaka ba kai kade ba zan aikata ma haka yace duba dukkan wanda suke sa'anninka da wanda suke kasa da kai duk wanda ya karanta alqur'ani walam yurid bi zalika ghairi kuma bai nihi wani na ba dan ni ya karanta yace kuma zai ku duba abinda na boye muku abinda na aje muku da ku da mutanen ku da kuma matsayin da zaku samu a wajena da dukkan wasu ma'abuta qur'ani wa fa'ala bihim al mustafuna al akhyar yace yau zan aikata musu abinda zasu san cewa su ne zababbun bayuna a cikin wannan lahira yace ya Hamzata wa izzati wa jalali la u'azibu lisanan tala bil qur'ani naran yace ina rantsuwa da girma na bazan azabtar da halshen da ya karanta alqur'ani na ba wala qalban wa ahu ko zuciyar da ta hardace qur'ani na wala uzunan sami'atu wala ayman nazaratu ko kuma kunnan da ya ji qur'ani na ko kunnan da ya kasance yana ta duba alqur'ani na kuma duka wannan kamar yadda gabata hadawa da aiki da shi kamar yadda tuncan harko haka ya gaya mishi fa qultu sai na duka wannan Hamza ne ya gani a cikin mahalki shine yasa dalibin shetan rushi yana ta kuka fa qultu sai nake cewa subhanaka allahumma subhanaka wa anta tara kala sai yace sarki ya tabbata ga Allah malan kai kaga wannan mahalkin Hamza yake cewa ya Hamza ta ainu nuzarul masahif ya kai Hamza ina masu yawan duba qur'ani fa qultu sai nake ce mishi ya rabbi afa hafizuhum yace ya Allah shin hafize kake nihi kala la yace walakin ni ahfaz lahum ma ta yawmal qiyama fa iza laquni rafa'tu lahum bi kulli ayatin daraja dukkan su yau da wanda suke karanta shi suna kallo da wanda suke karanta shi a hardace zan daukaka musu daraja ga kowace aya guda daya afatalumuni an abki wa tamarragu fi turab yace ma dalibin shi kana zargi na ina kuka ina faduwa cikin kasa bayan na ga wannan mahalikin kenan shi abun ya tsoratar da shi yana ganin duk da su in suka yi wani abin da sun cancance shi kuma abun ba sawa zai su sakankance ba cewa a mu ai mun tsira kawai lahiya launin gaba sai abin da Allah ya so to su abin da suka gani wannan sai dai ƙara tsoratar da su yasa su ƙara jajircewa Hamza sananne ne a cikin malaman haka nan malaman Qur'ani dukkan su wajibi ne haƙi ne ga duk wanda ya kasance makarantun Qur'ani dan Allah ya nemi tarihi da kissan makarantan nan guda 7 ko guda 10 ina ganin kamar akwai cin amana ko rishin sanin kiman malamai a ce kana karantawa da qira'ar wani amma irin wannan abubuwan na tarihin shi aka tsira ka ba zaka san shi ba ko kuma a matsayinka na makarantun Qur'ani ma dukkan su gaba ɗaya bi sifa amma ya kamata a ce kissarsu da tarihin su da labarin su da abin da ya gudana gare su a gabanka yake kamar yadda ka hardace alhamdu ibn al-jazari Allah mashi rahama yayi littahi guda gayatin nihaya fi da buƙatul qurra karshen abun nema wajen dabka ta makaranta ya jero su tun daga can na harko har zawwa gare shi ibn al-jazari ba wanda yamma hidima qur'ani hidima qira'a qur'ani hidima kamar ibn al-jazari Allah mashi rahama mujallad uku ne dukkan shi ko tarihin maka dukkan wannan makarantan da tarihin su da labarin su da rayuwar su da yadda suka gudanar da daliban su da yadda suka karanta qur'ani da yadda suke mu'amala da qur'anin dukka gabaki ɗaya in kaje zaka tarda su a cikin wannan littafi gayatun nihaya fi da buƙatul qurra muallif yake cewa asanad handa amin al-amash hamza yana rike yana sanadin qira'a shi ne daga amash da humran ibn a'yun kuma ya jiwa daga waki'u ya rasu a garin hulwan shekara ta 150 an ahe shi kuma shekara ta 80 yana daga cikin ana rasawa cikin tabi'ai kala yake cewa abu mishal yake cewa ra'aytul kisa'i fi an-nawm naga al-imam al-kisa'i kenan kisa'i dan uwan hamzan a wajen qira'a wanda garin sa dai duka malaman kufa ne cikin qurra yace naga kisa'i bayan rasuwar shi fi an-nawm a cikin barci ka anna wajhul badar kamar ka ce huskar shi wata ne yana dan daren 14 fa qultu sai nace ma fa alallahu bika kisa'i mi Allah ya kare da kai ya ko kare kala sai ce gafara li bil qur'an ya mun gafara dalilin alqur'ani fa qultu sai nace ma fa ala bi hamzata zayyat mi Allah ya aikata da hamza mai mai kala sai ce zaka fi illiyin wannan ayi yana cikin illiyin ma narahu illa kama yuru al-kawkabud durri ban mu ganin shi sai kamar yadda kuke ganin tauraro wanda yake sama kamar yadda a yanzu muka duba muke ga tauraro sama kisa'i yace a matsayi ban mu ganin hamza sai kamar haka nan muke ganin shi da shi ma yana daga cikin qurra as-saba'a rahimahumullahu ta'ala shi yasa wannan duka wanda ya san tarihin su ya san yadda suka gudanar da rayuwar shi sai yake sanin kima su ya san wani lokaci suka ba qur'ani kuma wace irin mu'amala suka gudanar tsakanin su da qur'ani shi yasa al-imamu shadubi ba abinda mutun zai ga ma bayan Allah nan sai abinda al-imamu shadubi yake cewa jazallahu bil khairati anna'i ummatan lana naqalul qur'ana azban wa salsala Allah ya saka ma malaman da suka nakalto mana al-qur'ani da shi nan gwanin dadi abin sha dukkan wasu wahalhalun da suke abin nan inda aka suka bar shi a wancan lokaci qur'anin haka nan yake amma da suka taho suka kowa ya sa asalin shi da yadda zai tai akan qira'a shi kuma marawaicin shi shi ma ya amsa daga wayan shi ga yadda zai tahi duka wannan sun gyara mana komai akan sha'anin qur'ani kawo mu doka mu je wajen malamai mu karanta shine mun saura kuma wannan take gagara wanda magabatan mu idan mutun ya karanta tarihin wannan bayan Allah makarantan nan zai san cewa qur'ani ba abun yaddawa bane ba abun arka mishi kallon bane cewa wanda su wanda basu da aiki ne su zo su rungume shi a yanzu a mujtama'akin mu ya bayyana mutane suna ganin wanda aga yana rike da qur'ani ba dare ba rana ba rishin aiki ne bai da aiki ne wanda suke da aiki sun je suna kasuwa suna harkokin su suna business din su amma wanda aka gani ya duƙufa akan qur'ani karatu ba dare ba rana ana daukan cewa wannan wani mara aiki ne bai san abin da yake ba to gobe kiyama in dai mutun har yayi dan Allah a gaban Allah kiyama mutun zai gane cewa wannan ba su bane marasa aiki zai san cewa su ne hakikanin masu aikin yi qur'ani mutuna hadu harfi ɗaya lada 10 ko akan wannan ka tsaya a kullun kai izb ɗaya ma a kullun kai izb ɗaya in aka lissawa ladan ka nawa yake kaiwa balle duk wanda ya kasance makarancin qur'ani ne ba zai tsaya ba a izb ɗaya da kullun kenan wannan yake nuna mana cewa yadda magabatan mu suka yi riko da qur'ani hamza na dauko tarihin shi a cikin abin nan na takaice tarihin nashi zan aika muku shi a cikin gayatin nihaya fi da buƙatul qurra shi hamza tuzayyat in Allah ya bani lokaci zan samu guda 7 kin duka ko guda 10 dan shi can gurin Ibn Hajar zai dariran makaranta ne ya zubo dariran makaranta ne ba wai guda 7 ko guda 10 kai da muka sani ba to a ciki zan tsamo in na samu lokaci guda 10 in isa al-muzakkira dan ya zama wajibi tilas ne ba abu bane na wani mustahabbi kana mahadda a matsayin ka na a ce ka harda ce Qur'ani a ce kuma wanda kake karanta da ruwayar tashi a ce ba mu tarihin shi baka san shi ba shekara aihuwar shi wane ne shi duka wannan baka sani ba aina kama akwai butulci a cikin abin kawo mutum ne ya dauko kyauta haka ya beka maka dumbige guda ga aljihun shi ya beko ya meka maka kawo ka rihe ido ka tahiyar ka baka ma ce ba wane ne ya bani ka tsaya ka yi godiya ka tabbatar mishi da cewa ka ji dadin abin kawo yana beka maka dau amsa kai kawo ka tahiyar ka ba ruwan kama da wane ne kai wannan da ka bani kyauta to in muka yi haka ne muke tsakaninmu da su muna ta karatu da ruwayar su amma kuma ba mu san ba su wane ne su mu san kima su mu san tarihin su ba al-imam ibn jawzi a cikin nan ya kawo su amma ba da siffa wanda yake yawaitawa ba dan saboda shi talhisi ne na hilyatul awliya hilyatul awliya dukkan abin da ya faru da waliyai na Allah da karamomi nasa na gaskiya wajen mujallad 10 duka akan wannan abubuwan ne yake wali wajen dubu na kawo dubunnai ne irin wanda abin da ya faru gare su na karamomi kuma na hakika na tabbas wanda da sanadi kamar yanzu wannan baka yi sabaka ce ƙarya ce su Hamza kamar su Hamza kai zancin cewa wannan mahalkin da ya zano ƙarya ce zai tsara ya wuce nan duka abubuwa ne wanda suke na hakika na tabbas babu shakku akan su sun faru ga magabatan mu wannan idan mutum yana karanta su zai san su wane ne magabatan mai san kima su ya san daraja su ya san mutuncin su kuma wannan sai sa kai kokarin koyi da su da kwatanta duk da ba zaka iya kaiwa ba kamar nasu amma kwatamtawa fatashabahu illam takunu mislahum ku kwatamta koda ba ku kai kwatankwacin su ba amma mutun yayi kokari ya kwatamta bayan karanta littafin hadisi da littafin tafsiri da littafin abun nan yana daga cikin mafi abun da yake burge ni karanta irin wannan abubuwan na magabata tarihin magabata da abun da ya faru da gare su da yadda suka gudanar da rayuwar su wanda wannan zai sa ka rika alakantar da rayuwarka da tasu zaka rika kallo ba irin tamu ba wanda muke ciki ta yau in baka karanta irin wa'annan kullun kawa kai rayuwar da ta mutai wa zakai ta auna ka rika kallanta ita ka sa gaba ita ka sa ido ita ce a gaban ka amma in kana karanta ta su zaka rika alakanta rayuwarka da waccan tasu koda baka isa kai irin nasu ba sai ka rika kwatamtawa zaka san cewa ga yadda suka gudana Allah madaukin sarki ya taimake mu ya kama mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk